shirinmu na nishadi. A yau dandali ya samu bakuncin
wunana ambassador Rashida Adamu Abdullahi mai sa'a.
Kina harkar film kuma kina ba gwamnati shawara akan harkokin mata shin ya kike hada guda biyu?
Wallahi I think kafin a samu wannan position din ana harkar film din. Kuma kin ga da aka same shi ba za a ce an bari ba. Dole a hada a tafi ayi wannan din duka ayi wannan tunda duk gaba ɗayan su shugabanci ne
amma kuma sun bambanta ɗaya akan harkokin mata wannan kuma akan fina-finai ya kike
eh to ai kin ga wannan ba ayi ma zabe ba tukunna zabe muke kokarin yi har muka samu wannan matsalar ta dakata mana da zabe da aka yi bisa wasu dan wani sarrai ma dai zance
zaben menene
zamu
takarar me kika tsaya
na fito a matakin takarar shugaban masu da fina-finai ta jihar Kano gaba ɗaya shine takarar da
a matsayin ki na mace me ji hankalin ki har kika fito kika tsaya takarar tunda na ga ba bace bata taba
tsayawa ba akwai a arewa akwai shugaban jarumawa ai da su ita ce mataimakin shugaban jarumawa na arewa na fim ni kuma ina so in fito shugaban gaba ɗaya ɗan fim din na Kano state saboda komai ya kamata a rinka saka mata a cikin abubuwan rayuwa tunda yanzu kin ga ci gaba ake yi da dadawayewa da ake dada yi a duniya ya kamata mata su rinka shigowa abubuwa domin a rinka damawa da su kuma sannan wani lokacin mace ita ta fi zurfin tunani saboda duk wata tarbiya idan kika ga daya tashi da ita daga gurin uwa ne ko ba gaskiya ba kuma idan aka tashi da wani abu na ba daidai ba ma za a yi tunanin ai uwarsa ce ta lalata shi ba za a taɓa cewa ubansa ne ya lalata shi ba to wannan abubuwan kuma mu a arewa a masana'antar mu na fim akwai mata kuma kusan in ce ba mu da wakilcin wata mace shi yasa na sha'awar na fito na wakilci wayannan ma kungiyar gaba ɗayanta domin mata su samu yau in sun tarza ce ai mu ma shugaban arewan ma ai mace ce domin za mu samu abubuwan ci gaba yanda bakiya tunani kuma Allah ya da za mu ƙara tsaftace harkar fiye da yanda take da izinin Allah kuma kin ga kungiyar arewan nan ta dauki mutum sama da 15 ta kai su America sun je sun karo ilimi akan masana'ar tafin sannan ta dauki mutum sama da 20 da wani abu sun tafi India an je an ƙara gogewa akan masana'antun film banda seminoni da ake yi da training din matasa masu koyon kyamara da masu koyon directing da ake yi a cikin arewacin Najeriya
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya